17:30. That's what they say.
We are here,
and that's what it's online.
Let's speak to 17:30. Now you speak of
no, tell your company. That's the announcement made before. Right? Before they make Maiduguri own.
Bloody.
I'll be here till one in the afternoon.
You finish the show, start. You speak of course, I beg. This is what you've been. You are treating people like animals.
In the near the tower, Kenan, Azoran, the Matasiake Jira, kafin shiga jirgi a filin jirgin sama na kasa da kenan Abuja biyo bayan dogon jira da matafiya suka yi na sama da sa'o'i 5 ba jirgi ba alamar sa masu yawan bulaguro a jiragen saman Najeriya dai jinkiri ba wani sabon abu ne gare su ba ko ni kaina a cikin ɗaya daga cikin tafiye-tafiyen da nayi a bayan nan an tsara jirgin da zai jigilar mu zai tashi ne da misalin karfe 2:40 na rana amma ba mu tashi ba har sai bayan karfe 6 na yamma. Wannan ma'aikatan jirgin ne ke bada hakuri bayan mun lula sama hakurin da kuma bisa ga dukkan alamu galibin fasinjojin ba su lamunta ba.
I buy from Lagos to Maiduguri. They say they are old. I don't already buy you. They are safe to you. Today when I reach.
Wannan wani fasinja ne da yace ya sai tikitin daga Lagos zuwa Maiduguri sai bayan da yayi so nan Abuja aka ce ba jirgin zuwa Maiduguri a wannan rana bayan kuma ya sai tikiti tun daga birnin Lagos ya nemi a maida mai da kudin sa hakan ya gagara yasa ya sai wani sabon tikitin a wani kamfanin jirgin na daban
zai dawo bi dike to refund the money back to me so now they never refund the money.
Wannan ma daya daga cikin fasinjojin ne da naga yana ta gunaguni kafin mu tashi
abinda zan fada ba su kyauta mana ba saboda akwai mutane da yawa da suke da abubuwan da ya kamata a dazun ba tafi ba an bata mana wajen
karfe da zai farka da rufin kafe noni
karfin karfe 1 ne ya kamata in tafi yanzu ana magana karfe 6 kaga an bata mutane
kafin dai mu bar nan Abuja na kebe daya daga cikin jami'an kamfanin wannan jirgi inda ne mai sanin ko menene makasudin samun wannan jinkiri
ka san cewa maybe haka zai zama alkhairi jirgin sai ka zo yana fata tantance ko dole aka canja jirgin wani aka bari ya zo sai da yaji jaje ya dawo yanzu ga shi nan a gaba ko ka gaje su
ina but there's no way zama mutum kariya abin da ke kasa take to libi saboda ba zai canju bane da jirgin ka saka fasinja na sauka da suna sun gama sauka za a gode
oh initially ba shi aka shirya ba
wannan shi bane
kokarin da nayi don jin ta bakin hukumar kula da zirga-zirgan jiragen sama ta Najeriya bai nasara ba. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.